I think all of you may have seen the terrible toll the polio takes on.
Babbar daraktan gidan rediyon muryar Amurka kenan, Amanda Bennett, ke bude wani babban taron bita kan yaki da cutar polio da muryar Amurka ta shirya wa ƴan jaridu daga shiyar arewa maso gabashin Najeriya, inda take jan hankalin ƴan jaridun da su yi amfani da kafafen yaɗa labaransu wajen taka rawar kawar da wannan cuta da ta zamanto alaƙaƙai, inda kuma ta ce gidan rediyon muryar Amurka zai ci gaba da jan gabar kawar da wannan cuta a sassa daban-daban na duniya.
As Africa is.
Nasiru Yakubu birnin Yero da ke jagorantar gangamin tarukan da muryar Amurka ke shiryawa ya yi karin bayani dangane da makasudin wannan taro.
Kasudin wannan koyarwa da muka samu a wato gugaggu da kuma ƙwararru masana akan cutar polio shine domin a koya wa ƴan jarida musamman na arewa maso gabashin Najeriya, mazauna Borno, Yobe da Adamawa, yadda za su kawo labarai akan cutar polio, ganin cewa Najeriya har yanzu na cikin ƙasashe da suka rage da cutar polio, musamman kuma ana ganin yohin jihohin arewa maso gabas su ne suke ɗauke da wannan lura musamman jihar Borno.
Ruth Pali Maidugu ƴar jarida ce daga jihar Borno da ke halartar wannan taro a halin yanzu.
A wannan taron zai taimaka aikin mu matuka, don akwai wasu abubuwan da mu ƴan jarida ba mu sani ba, kuma a wannan taron an wayar mana da kai, kuma an kuma faɗa mana yadda za mu shiga wurare, yadda za mu haɗa wato kyakkyawan zumunci ko kuma in ce dangantaka da mutanen al'umman da mu muka shiga inda muka same su, saboda mu samu abin da muke so mu samu a wajen su.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. I'm going to go to the hospital.